ana magana ne da Professor Abubakar Sadiq Kumar malami a nan jami'a ta Modibo Adama University nan Yola a bangare na ilimin kimiyya da ilimin geography. Idan zan fahimci wannan tambayan yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya dan inda samsam ba bil adama ba dan adam wanda yake zama a wurin ko ba haka ne tambaya yake nufi ba
haka ne bro
to idan haka ne akwai su da dama to akwai dalilan da yake sa zai zama to wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane akai ko mutane ba su taba zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko kuku ko zuwa kudu haka
na'am
na farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sarani zafi yayi yawa yana iya hana dan adam zama a wannan wurare misali idan aka same wani bangare na bayan kasa a Sahara kamar misali desert ne desert kenan za a ce kaman
Sahara
kamar a ce desert ya a kai wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abinda cikin dan adam yake bukata misali jikin dan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan ta 47 normal adult mutumin da ya cika mutum ne kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius 47 ba idan ya wuce haka to ba lafiya in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya so sai ka gani wasu wuraren da Sahara da desert da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan 58 zuwa 62 kaga ya tara na bukatar dan adam kenan so wayannan wuraren akwai su da dama misali kaman wuraren da suke da Sahara akwai anan South Africa inda ake ce Kalahari Desert tana nan ne a Afrika ta Kudu a garin Botswana inda akwai dan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan Saharan ba akwai mutanen da ake ce da su Bushmen idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane so ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan amma ainihin mutane Bushmen da suke zama a Kalahari Desert din ba a tsakiyar desert suke ba suna bangare ne da wani kogin da yake babban kogi a Botswana amma shi ma kogin ya iyaka da wannan Kalahari Desert din amma tsakiyar Kalahari Desert din wanda ake kiran shi da suna Kumuyo wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70 celsius to kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen so ba taba dan adam ya rayu a wannan wajen ba har zuwa a yau din nan ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi amma tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din nan ba taba yi bil'adama su kai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a Afrika kenan sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a India wanda ake ce da ita Gobir Desert ita ma Gobir Desert ne tsakiyar desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzun da muke magaran nan ana ce da sunan tsakiyar gari da ana ce Shamhar so ainihin wannan part desert din wanda ake ce da sunan Shamhar yana nan a cikin Gobir Desert a India tana da fadi sosai kasa ne simple da babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba taba dan adam ya zama a wajen ba saboda tsanani to duk wannan wurare ne na desert akwai irin shema a nan a wajen mu a Najeriya saboda idan muka yi tunawa akwai bangaren Afrika har ya shafi Najeriya akwai Sahara wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taba dan adam suna zama a wurin ba akwai wani wajen da ake ce da shi Kaska ko kuwa Tolo wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da Yobe ta Maturu kenan ta kasar ta Maturu Yobe state ta bangaren Unguru akwai inda suka yi iyaka da Niger wanda ake ce da wurin Kaska ko Tolo to tun da aka yi ba taɓa yin dan adam suka yi zama ba Sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai amma mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen ko da mun sha wahala kan amma mun iya mun je wajen so ba taɓa yi dan adam suka yi zama a wajen ba sai dai irin a je a dawo haka to kaga akwai wannan wanda sanadiyar Sahara ya haddasa su zama wajen yana yin wuya sai irin su yawa wanda as a result of wannan Sahara din ko desert din sannan kuma akwai bangare din da sanyi idan sanyi yayi yawa sananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da dan adam yake bukata kuma yana iya hana dan adam zama a wannan irin wuraren a cikin yamma akwai
a wasu bangare na duniya misali akwai wata kasa da ake cewa ita Greenland ko da yake ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin mallaka Burtaniya amma kasa ne babba wanda take girman Najeriya so yamma ta arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simbidan fili wanda ice ne ga baki ɗayan ta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne
kankara
yawa kankara kankara ma ga baki ɗaya sanan nan a matsayin kankara inda ka san dusan kankara haka take ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln to wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland so ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda sananin sanyinta yayi misali kasa da degree Fahrenheit yayi kasa sosai sai ma kai zero ba ma balle ma ya dago balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen to ko da akwai wadansu mutane da Allah ya su suna iya su rayuwa a wurin da yake da sanyi matuka to amma wannan din yayi wuce misali wayancin irin jinsin mutane masu ma to ba za su rayuwa a wajen ba to to tunda wannan wajen yake ba taba idan adam yayi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka da ake san da ake cewa Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tunda yake ana ce da shi Wandelhaf wannan Wandelhaf na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tunda yake kasa ne amma ba taba yin mutane su kai zama a kai ba ko da shike ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar su mai da su me ake faɗa mineral resources amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai zauna a wurin balle ya dide albarkatun kasa so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan hikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa to yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani tsibiri ta wajen isa akwai wajen da sananne ne kusan sau da yawa malaman ilimi da kimiyya da fasaha sun yi ta debating akan wannan waje ne wanda ake ce mata Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abun da yayi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai nisa ba misali da aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba to yana iya ya ja shi zuwa cikin teku har ma malamai ko kuwa masu tarihi ko kuwa masu asashe suke faɗa a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai su ne suke yi a igiyar wajen ya ja su so wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiya din saboda karfin yawan igiya din ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya barna ko gine-gine ake ko dan adam duk wani abu da nan kusa da shi saboda karfin igiya ruwa wanda ake ce da ita tide din tidal forces din yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tunda ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba taba yi dan adam yayi zama a wajen ba to shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba in so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai wuya a samu rayuwa da zai kasance a wancan wuri sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ne idan suka yi tsanani sosai wato natural forest ne ko da shi a duniya yanzu wuraren da ake da natural forest ne yanzu ma babu su sai bai wuce ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita Amazon basin tana nan ne a kasan Brazil a South America kenan so shi ne wanda ake tsammani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest ko da shike ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma Amazon basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna diban albarkatun daji misali
itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyara magunguna sun yawa su ma suna bukatan itace na gyara magani to sai zamanto an samu labari bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana bisa albarkacin wannan daji to kaga ne dan hakan yana faruwa da sake zaman natural forest da kuma natural forest din shine wuraren da mutum bai taba mashi daba ba eh to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma Amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kaga ban sake zama akwai dan adam zai zama a cikin kuma kenan tunda ana zo ana bisa albarkacin kasa da zamu ce yanzu shi din gaba daya ta bangaren da zuzuka ake babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi din yayin magana da bangare da zuzuka to wayannan su ne bayanan wayanda nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tunda aka yi kafa duniya kenan ba tare da samun mutane suka zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi shi.